Oh, we sound another. الشماء الإناني زم متعش إناني. تو إناني زم متعش تك. صفات كلامي. عشرة تو. To come in at the good Baba Nana to the Latin, the view. You are Baba Maja, a feast if at a sure be Rasulullah sallam. Baban da yazo cikin bayani sifar shan abin sha na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi 11 ke gargahin shi Al Imam Tirmidhi yace haddathana Ahmad ibn Mani haddathana Hushaym haddathana Asim al-Ahwal Mugira an Sha'bi an Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Rasulun Nabi sallallahu alaihi wasallam shariba min Zamzam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwan Zamzam huwa qa'im yana tsaye a tsaye ya sha ruwan Zamzam yake nuna mana cewa da hadisin da yayi hani cewa ka a sha a tsaye hani ne na karhanci ba na haramci ba da inda haramci ne annabi sallallahu alaihi wasallam bayya saba hanin to hani na karhanci shine wani lokaci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata abu li bayanil jawaz da ya nuna muku cewa halaka ne wancan hanin da nayi ba na haramun bane na gaba daga Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi yace ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sha a tsaye kuma a zamne yake nuna halaccin duka in babu haramci a ciki na gaba shi ma yake cewa Ibn Abbas saqaitun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min zamzam na shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwan zamzam ma'ana ni na kwalho na beka mishi ya sha fa shariba huwa qa'im ya sha yana tsaye duka wannan yake nuna mana halacci ani nazal ibn sabra yake cewa uti aliyun radiyallahu anhu bi kuzin mimma an zo ma aliyu Allah ya rada shi da wani liddahi na ruwa wa huwa fi rahabati yana cikin halhajiya saha fa akhaza minhu kaffan dauki tahi guda fa gasala dai ya wanke hannun shi wa madmada ya kurkure baki wasan shaka ya shaka wa masaha wajhahu wa zira'ihi wa ra'sahu yashahi huska shi da zira'an shi da kanshi summa shariba minhu sanan ya sha daga cikin huwa qa'im yana tsaye summa qala sanace haza wudu'u man lam yuhdis wannan ita ce arwallar wanda bai yi hadasi ba kenan kawa wanke hannuwa da kurkure baki in an tashi zuwa ga sallah haka kawa zakai ba sai ka saki arwallar ba in baka kari arwallar ka ba yace kuma haka za ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'al haka naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata hadisi na gaba daga Anas dan Malik yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatanafasu fil ina'i salasan ija shariba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wannan lunhwashi a cikin makayi so uku idan ya sha wai kule yake cewa huwa amra shi yahi dadin sha wa arwa kuma shi yahi kosarwa amra fakuluhu hani'an mari'a mari'a shine amra wa arwa kuma shi yahi kosarwa rawiya yanan nan ya sha yace shi mutun yayi wannan lunhwashi cikin makai ba ana nihin ba cikin makai dan akwai hadisin da yazo yayi hani game da mutun na annabi sallallahu alaihi wasallam an yi tanafasa fil ina annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani da ayi lumhashi cikin makayi ina ga cikin 50 na hadisi ma ka to wannan lumhashin an hana ayi lumhashin a ciki daban wannan kuma gashi nan kyalala an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi lumhashi so uku cikin madin abun sha har ma yace shine amara shi yahi dadin hadiya kuma shi yahi kosarwa wannan yana nihin in ka kurba ka sha hika dakatar kame da hura ya fassara shi a wani hadisi yace la tashrabuhu abba kada ku shashi kwankwada tun daga harko ka dauki makayin kai ta sha baka ajiya sai ka kare a ka sha an kai ijima ka mai da hura kalun has ka sha an kai ijima ka mai da hura haka yi so uku wannan shi yahi dadin sha dan saboda kada ka takura ma mashigar ruwa wannan kuma shi yake nuna cewa wancan hanin da yayi ba shi bane ana abinda aka hana daban abinda aka aikata daban kenan an yi fasafil ina yana nihin kharijil ina yasa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ba sanin su yayi ba sai ya halaka gashi can gurin ya hana kuma nan gashi ya aikata har yana cewa shi yahi dadin sha shi yahi kosarwa to sai zamanin mutun yace wannan hadisan kawai ƙarya ce ma wancan an ce kaza nan an ce kaza to in mutun ba karanta sai yau gaban malamai da ma sai dai su zama sababin halaka shi annan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shariba ya kasance idan yana sha tanaffasa maratayni sai yi lumhashi so biyu kaga duka shine ba cikin makayin ba ya mai da bakin shi hura kwa kofin hura ya yi lumhashin shi kuma sai ya maida na gaba hadisi na gaba daga jaddatihi kabsha kala take cewa dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gare ni fasharibe min kirwati muallakatin sai ya sha daga wata salka a ratai da take ratai qa'imin a tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha yake nuna halacci fa qumtu ila fihi fiha sai na tashi zuwa ga bakin salkan nan faqadatu hana yanke ta saboda tabarruki inda bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba ta yanke ta ashi a wajenta tana tabarruki da shi an sumamatu ibn abdullah qali ke cewa kana anas ibn malik tanafasu fil ina'i salasa anas dan malik ya kasance yana yin lumhashi cikin makayi so uku wa za'ama anas ya raya ma'ana kawa wa qala anas yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana tanafasu fil ina shi za'ama galibi ana kawo shi ga wanda suke zaton cewa ƙarya ce yake dan wan kace za'ama fulan annahu kaza wane yana raye cewa kaza ne kana nihin cewa ba gaske bane amma irin nan kamar za'amal lazina kafaru allahi ba su suna raye cewa ba za a tashin kiyama ba ƙarya ce suke amma nan gurin irin wannan ba an ce ba yana raye cewa a kawai aras ya ce za'ama bi ma'ana qala kana tanafasu fil ina'i salasa yana yin abin ga cikin to abin yana lumhashi cikin makayi so uku fil ina'i ay kharijil ina'i salasa a wajen makayi so uku ba a ciki ba Anas dan Malik annabi sai dakhala ala ummu sulaiman annabi ya shigo wajen ummu sulaiman sallallahu alaihi wasallam wa qirbatu muallaka da kowa ta salka a ratai fashariba min famil qirba ya sha daga cikin bakin salkan nan wa huwa qa'imun yana tsaye kaga duka yake nuna da yake cewa ka a sha a tsaye ba haram bane yake ne fa qamat ummu sulaiman ila ra'sil qirba shine malaman usulul fiqh suke cewa annahyu idza sadara anin nabi sallallahu alaihi wasallam hu malu ala tahrim ma lam tasrifuhu qarina duk hani in ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ana daukan shi a matsayin haramu sai dai an samu wani dalilin da ya maida shi ba haram to kamar wannan dalili shine dalilin da ya maida wancan hanin ya zama ba haram ba aikin shi annabi alaihi salatu wasallam fa qamat ummu sulaimin ila ra'sil qirba sai ummu sulaim ta tashi zuwa ga bakin salkan nan kan salkan nan faqata ta tayyanke ita ma kenan irin na wacce saboda tabarruki da ita na gaba daga Aisha yake cewa daga babanta annabi ya sharbu qa'iman annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sha a tsaye kamar yadda ya gabata bayanin shi yana gaba maja afita aturi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta hadis abinda yazo cikin sa tararan annabi sallallahu alaihi wasallam tashin kamshi shine abin nan ta'addu ta'addara fulanan yana tashin kamshi ma'ana jikin shi fi sittatu ahadis hadisi shidda ne an Anas ibn Malik an abihi qala yake cewa kana li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sukkatan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da wani mazubi na laka ya tadayyabu minha wanda yake sa turaren shi a ciki ma'ana ma'aji ne irin na laka na kamar na tulu wanda yana kama da tulu akai wanda turaren shi ciki yake sawa na gaba kana Anas ibn Malik la yaruddu diba Anas dan Malik ya kasance bai mai da turare in an bashi bai mai da kyautar turare wa qala anas kin sai yace inna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu diba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance bai mai da kyautar turare ma'ana karbar ta yake na gaba saboda yana burge shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa salatu la turaddu nau'ika abu kyaututtuka guda uku ba a maida su ma'ana salasu hadaya la turaddu kyaututtuka guda uku ba a maida su alwasa'id matashin kai wadduhun da mai wa dibi da turare wallabanu da nono wannan abubuwa guda nawa kenan aka zana an ce salasu la turaddu kyautattuka guda uku ba a maida su kuma sai aka zano hudu ga alwasa'ir da adduhun da addibu da allabanu to sai zamana da adduhun da addibu su ne ake nihin kamar abu ɗaya ne adduhun shi ne asali wa addibu tare yake da shi da man shafawa da turare a matsayin abu ɗaya aka ɗauke su ne su sauran kuma su daban kowanne matsayin shi guda na gaba daga Abi Huraira qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ibu rijal ma zahara rihu
turare na maza shine wanda shaken shi kamshin shi yake bayyana wa kafiya launuhu launin shi ya boye launin shi bai bayyana wa dibun nisa'i turare na mata ma zahara launu shine wanda launin shi ya bayyana launi ana ganin shi kyarara wa kafiya rihuhu kuma shake wannan shaken shi kamshin shi sai ya boye wannan shi yake bambance mana na mata da na maza me yasa duka saboda kauce ma fitina da jan hankalin maza a titi wanda zai kai zuwa ga zina annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wani hadisi duk wata macen da ta huta a titi jin kamshin ta wasu mazaje suka tashin kamshin turaren ta sunanta mazina ce kaga yana da hatsari sosai mata a wannan lokaci ce jin kamshin turare wani yayi matsayin zina an abi usman na hadi kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza udi ahadukum ar-rayhana idan aka ba dayan ku turare kyautar turare fala yarudduhu kada ya maida shi fa innahu kharaja min al-janna shi ya huto daga al-janna ya huto daga al-janna kala abu isa yake salatu fil hannan gara hazal hadis hannan wancan marawici dake cikin wannan hadisin ba musan shi ba da ruwaya hadisi wani hadisi banda wannan dayan shine nashi kadai wannan nasantawa ne na al-imam tirmizi cewa fard ne a bangaren shi daga jarir ibn abdullah yake cewa uritu bayna dai umar ibn al-khattab radiyallahu anhu an bujuroni gaban umar dan khattab Allah ya rada shi fa alqa jariru da ause jarir ya geho mayahin shi wa mashafi izarin yake tahiya cikin gautan shi fa qala lahu sai ya ce mishi khuzri da aka dauki rike mayahinka fa qala liqom sai ya ce ma mutanen ma ra'aytu rajulan ahsanu surata yace wallahi ban taba ganin mutum mafi kyan sura ba min jarir daga jarir kamar jarir illa ma balaga na sai abinda labari ya so mana min surati Yusuf as-Siddiq alaihi salam daga sura ta Siddiq annabin Allah alaihi salam Yusuf ma'ana yana nihin ban taba ganin wani mutum mai kyau ko mai kyan sura kamar jarir banda annabin Allah annabin Yusuf alaihi salatu wassalam to wannan kuma tambayar da za a aza anan har annabi alaihi salatu wassalam tunda shi ai mun gani shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yadda aka bayyana kanshi to shi kuma nan ya kawo Yusuf kadai ya hudda cewa shi kadai ya hijarir ya akai kuma wanda anan mun gani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma zaken da Allah ya bashi nan gurin koda bai faɗi annabi alaihi salatu wassalam ba yana nihin banda annabi sallallahu alaihi wasallam dan an hudda annabi wannan wani abu ne wanda bai ma bukata faɗi wani abu ne wanda ba ma sai an faɗe shi ba an san cewa al-ma'rufu la al-aruf a duk wani abin da an san da shi ba sai an ambace shi ba saboda annabi alaihi salatu wassalam ya wuce hatta annabi Yusuf alaihi salatu wassalam.